ci gadubar zalinami ko
masu bacci ku tashi in ji gar zalinami ko
masu bacci ku tashi in ji gar zalinami ko murda ruga ah ah murda ruga
murda ruga
murda ruga ah ah murda ruga
murda ruga
Wanda ya ja da zamani to yayi kuskure ya
Wanda